أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda domin ci gaba da karatun mu na littafin umdatul ahkam na al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda a yau muna 27 ga watan rabiul awwal Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda ya daidai da 12 ga watan 10 miladiya ta 2023 idan ba manta ba darasin da ya gabata ko darasin da muka tsaya akan shi mun tsaya karshen hadisi na Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi radda Allah ta tabbata a gare su wanda yake ba mu labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina mushrikai suke cewa ai wato Annabi sallallahu alaihi wasallama zai gabato muku cewa wasu mutane za su gabato muku wanda masassara ta garin Madina duk ta bi ta gajiyar da su wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka sanar da shi haka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umurci sahabban shi cewa fa to idan aka zo Madina idan aka shigo Makka to ai zo ai dawafi da sassaka ai dawafi da gudu-gudu dan a gwada ma mushrikai cewa fa babu yunwa a wani riwaya ya rawaito hadisi ya zo cewa au huddo ka fada ta bangaren hannun dama dan a nuna musu cewa fa ba yunwa ba gare su to wannan hadisi bayani ya gabata akan shi da kuma irin abubuwan da yake karantar da mu kalkashin shi da taimakon Allah subhanahu wataala a yau zamu tashi hadisi na gaba wanda malam ya kawo mana wato ababa malam yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama hina yaqdumu makkata إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط وتوانا الرواية دقى عبد الله إلى عمر يرد ألا تتبتع أغريز تماري تنادى تعلق إلى الرواية تتقبات شيني عبد الله إلى عمر يرد ألا تتبتع أغريز يكي تشوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناجى النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة وتلوكتن ديقباتو يشقو غرم مكة يتي إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط وتنبي صلى الله عليه وسلم إذا يزو يشقو غرم مكة زي فار القوابي سي يزو يفار شاهر حجر الأسود wato ya fara shahwar hajarul aswad sannan kuma a tawafi na farko da yake yi guda uku na farko yana yin su ne da gudu-gudu kamar yanda ya gabata a riwayar da ta gabata kinan wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dukkan mutumin da yazo zai yi tawafi kinan abinda ake so da farko shine ka je ka shahi wato hajarul aswad shi kuma hajarul aswad zan mu gane shi yana nan a jikin gimshiki na Ka'aba wanda yana dabra da abin da ya shahi kofar Ka'aba to ko ka zo ka sumbace shi ko ka zo ka shahe shi ko kuma ka zamanto kai ishara da shi daga nesa kamar yadda zan mu gani bayani akan hakan cewa idan ka zo sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ta karantar da mu zaka fara tawafi ka je ka shahi Hajar al-Aswad ka shahe shi ko ka sumbace shi kai kabbara sai ka fara wato abin da ya shahi tawafi misali Hajar al-Aswad yana daga nan in Ka'aba idan ka zo daidai shi sai ka zo ka sumbace shi ka ce Allahu Akbar sai ka fara tawafi inda tawafin zaka yi ka taho ka sanya Ka'aba wato a bangaren ka na abin da ya shahi hagun zaka kewayota sai ka zo daidai shi to wanka cika tawafi guda daya to wanka kara sumbata shi kai kabbara sai kai na biyu kai na biyu kai na uku kai na hudu har zuwa wato tawafi bakwai da ake yi to farkon guda uku na farko abinda aka fi so kai da su shine kai su da gudu gudu wato sunna ce ba kuma ka zabga da gudu ba haka da kari a kai su da sassaka kai su da sassaka wanda mun gani sababin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa yayi su da sassaka shine wato inda mushrikai suke cewa ai wasu jama'a za su gabato gari cewa alhali kuma masassara wato dittaka masu da abin da ya shafi yunwa to wannan idan bai samu ba na mutun ya sumbaci wato Hajarul Aswad to sai ka shahe shi idan ka shahe shi ya ka sumbaci hannun naka saboda cincirundun jama'a idan shahon ma bata samu ba to sai ka zamanto daga nesa ka daga hannunka Allahu Akbar sai ka fara tawafi kinan wannan ita ce sunna wato abin da ya sawwaka abin da ya zamanto ya tabbata daga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shahi wato shi fara tawafi da inda wato Hajarul Aswad yake sannan sai ya ce bancin yayi wannan kuma sai ya zamanto ya hubbu thalathata ashwafin wato gewaya uku ta farko annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne da sassaka kamar yanda wato ya gabata a hadisin wato da malam yayi mana bayani kina a wannan hadisin abin da yake karantar da mu abu na farko shine dukkan mutumin da zai fara tawafi shine zai fara da Hajarul Aswad ya taba shi ko ya sumbace shi ko kuma yayi nuni wato zuwa ga wannan hajarin sannan kuma a cikin hadisin nan zan mu dauki cewa wato tawafi uku na farko abinda yafi dacewa shine kai su da dan sassaka sassaka wanda mun gani a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan kai ya tsananta ma al'ummar shi ba da yace duka kewaye bakwai ma wato za a yi su da sassaka dan ya zamanto mushrikan da suke cewa musulmi yunwa gare su ko wani abu makamancin haka sun gani wato abin da yake wato sabanin haka nan sai hadisi na gaba ma da yake cewa an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وتشيما وانا حديثي رواية تا عبد الله بن عباس يردى الله تتبتا أغريش عبد الله بن عباس يكتشي وطاف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياي طوافي ياكي ويتاكن كعبا في حجة الوداع a hajji ta ban kwana ala ba'irin a saman wato raqumin shi yastalimu rukuna bi mihjanin yana wato shafar wato rukunin kinan Hajarul Aswad bil mihjan shine da wato dan kwagiri mihjan shine wai kace mishi kwagiri ko kace mishi karamar wato sanda ce wanda mutumin da ya hawo wato abin hawan shi sawau ndoki ko raqumi ko jaki zaka ga yana da karamar sanda wanda zai ringa kada shi idan yazo kuyin kwana ya sa shi ya bi daga nan ko kuma ya ringa wato kula da shi da ita to annabi sallallahu alaihi wasallama yazo wato hajjatul wada hajji ta ban kwana da yi wanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi hajjin wannan ita ce hajji da yayi a cikin musulunci Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo Hajjatul Wada. Mun manta ba zan mu gani Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin yana gayyi ma sahabbai cewa su zo su duba su ga yanda wato yake yin aiki su yi koyi da shi yanda yake yin wannan aikin haji.
a wani lafazi zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la halli la alqaakum ba'da ami hadha, wato la alla ba za mu sake gamuwa da ku ba bayan wannan shekara. Wani lafazi yana cewa la alli yani la ahujju ba'da hajji hadha, wani yana lafazi yana cewa la alla ba zai sake wata hajji ba bayan wannan hajji da zai. To kuma hajji ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi hajjatul wada hajji ce wanda an yi cin turundu jama'a sun zo, saboda an yi shela cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan shekarar zai yi hajji. Jama'a sun zo, kowa ya zo yana so mine yayi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. To yana daga cikin hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama a yanda jama'a suka taru, da za a zo wato a cikin jama'a ya zamanto a haka a ƙasa yake, kowa zai zo ya ce yana so sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yaya yake yin aikin shi. Shi yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hau abin hawa wanda yana saman raƙumi, daga nesa ka gani mutum yana iya tsinkaye shi, wanda wani ya zo shi kawai so yake ya ga annabin sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara, wani kuma so yake ya gani duk abin da annabi ya yi shi ma ya yi. Idan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hau abin hawa, ya zo yake yin tawafi wato a saman wannan raƙumi nashi, ko mu ce taguwa tashi. Da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai fara tawafi, sai ya yi taɓa wato Hajarul Aswad da abin da ya shahi wato wannan ɗan kwagiri nashi. Idan shi ne malamai suka ce a nan za mu gani cewa dukkan mutumin da wato bai samu ba damar wato taɓa Hajarul Aswad da hannun shi ko ya sumbace shi, to ba laihi da wani abu yana iya wato ya taɓa shi sannan ya fara tawafin shi, kuma idan ya dawo ya yi irin wannan. Kenan wannan hadisin yana karantar da mu wannan. Sannan kuma zan mu gani a wannan hadisin akwai halaccin dukkan mutumin da ya zamanto wato ya gajiyayye, misali ko bai iya yana da wani rauni, babu laihi ya yi tawafi a saman wani abu na hawa, a saman abin hawa ka yi tsawafi. Kenan wannan ba laifi ba ne ba. Shi yasa zaka gani a yanzu idan ka je Saudiya, ka je wato Haramul Makki, zaka gani akwai wasu ƴan kura haka irin ta guragu wanda mutum gajiyayyu ake ɗorawa, wato ana tura su suna yin tsawafi. Wanda kuma akwai wanda kuma electric ce, kawai hawa zaka yi ka danna buton kana gidanta haka ringa wato tsawafi. Wanda da akwai lokacin da wuri aka musu na musamman, wanda wannan duk wanda yake sama abin hawa wato daga wannan hanyar zai bi, ko kuma yan ƙasa yake koma gehe, saboda duk lokacin da ya zamanto ana tura wannan akwai cinturundun jama'a da yawa, kai tsaye kana tahiya kana tsawafin ka, yake ji wani ya turo maka kura daga ƙasa ta buge maka wato abin da ya shafi kawa. To ka gani akwai sosai abin da ya shafi cutarwa. Kenan wannan yana nuna mana halaccin wato yin tawafi akan abin hawa, yin tawafi akan abin hawa babu laifi mutun yayi. Amma kuma kakkadai waka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi a saman raƙumi, kai sunna kake bi, dole ka samu raƙumi kai tawafi, a wannan yake je ka cutar da al'umma. Dan yanzu ba a barka ba ma, ya za a barka ka shiga masallaci da raƙumi, kaga ai ba a barka ba ma ka shiga masallaci da raƙumi. Amma idan kiyasan akan abin hawa, kenan ba laifi kai wanda kake gajiyayye ko wanda ba zai iya ba saboda rashin lahiya ko wani abu makamancin haka, ko kuma saboda tsuwa, kenan ya hau wannan abin hawa wato yayi tawafin shi. Sannan zan mu gani a wannan hadisin halaccin shi ma shine taba Hajarul Aswad da wani abu, kenan idan baka samu ba ka sumbace shi. Wanda mun gani a hadisin baya na Umar, yadda Allah ta tabbata a gare shi yake ce mana mine, yace ma yace inni la'alamu annaka hajaran la tadur wa la tanfa wa laula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka. Umar yake cewa kai wannan dutsi na san ho dutsi ne bakka cutarwa bakka amfanarwa, in ba dan na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo tawafi yana sumbata ka, da bazan sumbace ka ba. Kinan idan ka samu ka sumbace shi fa biha wa ni'ma, idan kuma baka samu ba kakkace he ka shiga ruqin jama'an nan, saboda misali in lokacin hajji ne jama'un wani in kai marura marura ne tunkarar wajen ma inda kake dawafi ma zaka gani yanda jama'a sun matse ka yanda jama'a sun matse ka akwai wani bawan Allah lajihu ya cikin irin wanda anta ya haje da shi ba buzu ne ya shiga yace ya ji ya sumbaci Hajar al-Aswad da shi da wani bawan Allah soja wata shekara mun yi haji tare da su ya ja shi yace ya dai suka tafi suka tafi soje yace zai sa shi kai da ƙarshe ne ya kubce mishi ya gani bai iya shiga mazazin nan shi kuma wani buzu da ya shiga ya aka matsi shi da kyal ya sha ya zo yana cewa malam mu ho mun ga maza yace sun ga maza a wajen nan wato shi ba namiji bane ka san buzu ko yace ma ya ga namiji to lalle abin ya yi karfi shi abin ya yi kare shi to wuri ne wanda zaka gani da yawa mutane wani yace shi dole eh ya je ya sumbaci wannan Hajar al-Aswad wanda kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo ma sauki addini sauki gane shi in baka samu ba sai ka daga hannunka Allahu akbar ka sumbaci hannunka ka wuce kai ka lissafa tsawafinka ka ida tsawafinka babu wani wanda ya kawo ma wato wani cincirundo zaka gani kwanaki akwai wani bidiyo ma da ta yawo wata shekara wani bawan Allah an matse karshe ne sama akai da shi an yi sama nan yana kan wasu sun je washi nan yana kan wani ya rasa ya zai yi kawai yayi supa ya shiga wato cikin wani waje ya fada to zaka ga abubuwa da yawa saboda mutane wasu suna ta yawo wurin tun harkahinsa ta yi basu karanci ba yaya ne ne sunna ta karantar akan yin aikin wannan alhamdulillah yanzu zaka gani da yawa kahin lokacin haji ana karatun duka da sai ma nan zaka ga akwai karatun aikin haji duk ana gayi muku yaya ya kamata kai inda ke da kai cincirun din jama'a wato in lokaci kaza ne kana iya samu ka je ka iske wannan Hajar al-Aswad ko kuma ka je kai ibadarka amma zamanin hajjin nan an zo in kaga yanda ake masallacin cika yake sai ma ya zamanto ana dora mutane can saman etai ka gani ana dawafi wato daga can ma ya cika kenan dai abu ne wanda yake da wato sauki idan baka samu ba kada ya zamanto ka kai kanka zuwa ga cutar da wani ko kuma ka cutar da kanka kenan sai kai kokari wato daga nesa ya zamanto ka daga hannu kai wato ka sumbaci wato hannunka kai kabbara kai dawafinka akan wannan haka kuma kenan zan mu ga a wannan hadisin dalili ne akan rakumi wato abu ne wanda yake tsarkakekke ba najasa bane ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da shi masallaci haka kuma halaccin wato shiga da rakumin masallaci amma idan ya zamanto baka cutar da al'umma ba baka cutar da al'umma ba kenan sai ya zamanto ba zai yi ka shiga da shi kuma wato zan mu gani a hadisin nan shine halaccin wato yin tawafi akan wato abun hawa kamar yanda wato malamai suka wato ambata sai malam hadisi na gaba yake cewa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala lam ara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yastalimu min al-bayt illa rukunaini al-yamaniyaini wato shi ma wannan ruwaya ta Abdullah ibn Umar ne wato zan mu gani duka wannan ruwayoyi na Abdullah ibn Umar ne wannan yake nuna mana irin yanda kamar yanda muka yi bayani a baya Abdullah ibn Umar ya kasance yana bin Annabi sallallahu alaihi wasallama biddiqa ya kasance yana bin shi sau da kafa akan dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yana kokarin shi ma sai ya aikata wannan wato aiki Abdullah ibn Umar yake cewa lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yastalimu min al-bayt illa rukunaini al-yamaniyaini wato be gani ba wato annabi sallallahu alaihi wasallama yastalimu min al-bayt illa rukunaini yana shahwar wato daga cikin dakin Ka'aba ko daga gimshikan dakin Ka'aba wato wani rukuni sai rukuni guda biyu shine yace rukunaini yamaniyaini wanda suke bangaren wato yamin ko kuma kace bangaren yaman wanda rukunul yamani rukun ne wanda na dabra da abin da ya shahi Hajarul Aswad wanda yana bangaren abin da ya shahi Yaman shi yasa ake kiran shi rukunul yamani to malamai suka ce to Hajarul Aswad yanda ya zamanto shi ma yake kusa da shi kuma yana bangaren dama shi yasa nan aka yi itlaqin sa akan rukunul yamaniyaini wato na bangaren dama ko kuma na bangaren abin da ya shahi wato Yaman akan abin da yake tagalluban saboda wancan shine yake wato bangaren Yaman. To na Abdullahi dan Umar ya kawo mana wannan hadisin dan ya nuna mana cewa fa a Ka'aba gimshikan Ka'aba wanda suka kasance ana shahwarsu saboda ibada shine wannan rukunan guda biyu. Dan kaka ji shahwa zaka gani da yawa a irin wannan lokacin, wani zaka gani makamu Ibrahim ma zaka gani ana tuncurun da waye an shahwaye shi, shi kuma bitir ne aka kewaye san yana can arhe, ko bitir ne aka kewaye gashi nan an kewaye makamu Ibrahim ne ka gani mutane su zo ana ta tuncurun da waye kowa ya zo ya shahe shi. Wannan kuma ba wani abu bane na ibada ba, ba wani abu bane ba na cewa ka shahe shi a baka lada, wanda sunna ta tabbatar wannan rukunai guda biyu na Hajar al-Aswad da na rukunul Yamani. Na rukunul Yamani shine yake bangaren wato baya da Hajar al-Aswad. Misali Hajar al-Aswad yana wannan bangare, to shi rukunul Yamani yana nan, yana nan. To shi ma idan ka zo kana iya wato ya zamanto ka shahe shi rukunul Yamani, amma banda wato abin da ya shahi kabbara a wannan wajen, ko kuma idan baka samu dama an ka zo ka daga hannu a wajen wannan kenan ka zo kai dawafi ka iso wajen wato Hajar al-Aswad. Shi kuma Hajar al-Aswad idan ka zo shine zakka shahe shi kai kabbara, saboda shine farkon dawafi kuma nan ne wato cikar dawafi. Zan mu zo a sifatul hajj, duk da ma kitabul hajj a muwatta duka bayani ya riga ya gabata wasu abubuwa. Zan mu gani duka siffar tawafi da wasu wato abubuwa kamar yadda malam zai kawo mana cikin wato wannan hadisai na cikin wannan littafi. To idan ya zamanto daga nan zawwa nan ka shahi wannan kuma yake shahi wannan, shi kuma wannan na Hajar al-Aswad shine nami shine na ƙarshen tawafinka, kuma shine inda wanda ya fara in wato abin da ya shahi tawafinka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba a duka gimshikan Ka'aba sai wa'annan su kadai ne ya zamanto ya tabbata yana shahwarsu. Sannan malamai suka ce yana daga cikin sharafinsu su ne aka gina su akan asas in Ka'aba na Annabi Ibrahim da ya gina Ka'aba. Gina Ka'aba da aka yi wannan gimshikin wannan bangaren Hajar al-Aswad su ne suke kan foundation tun ta Annabi Ibrahim, wanda rukuni na bangare nan na bangaren guda bangaren sharq ne na yi. Idan Ka'aba tana nan ka san a Makka ko ina gabas ce, mu anan muna idan kace gabas inda ake sallah shine gabas. To in idan kaje harami ga Ka'aba nan a tsaka, to ko ina gabas in kace eh ka rasa ma ina ce gabas in ta ku ta nan wato da magaram ina ce daga nan kai ka fuskanto ga rana can ta hutu ka koma daga can gaban ta ka kalli nan kai sallah, ko ka kalli nan ko ka kalli nan ko ka kalli nan dan daga Madina gusum kake kallo daman kana sallah, daga Madina gusum kake kallo yan can gaba da can su kallo arewa yan can su kallo kowa nan yake kalla, mu ma nan dai alƙiblar mu ce take gabas shi yasa muka saba da abin da ya shafi gabas din nan. To wannan su bi su suke kan asas na Annabi Ibrahim, wannan kuma na wannan bangaren su kuma wato ba akan gimshikin Ka'aba ba suke, ba akan wato tushen Ka'aba ba suke, saboda lokacin da a jahiliya za a gina Ka'aba sai zamanto Larabawa bisu da wato duki yadda za su samu su sata, saboda sun dora ma kansu sharadi a wajen gina Ka'aba, suka ce gina Ka'aban nan inda za a yi kun ga ɗakin Allah ne, to duk wata dukiya ta kwace da aka yi ka asata a cikin wannan, sai dukiya wadda take tsarkakakka ta halal halaliyarka wadda ka je ka aikata aiki na halal ka same ta tukun a zo ka bada a yi aikin wannan. To sai zamanto wato dukiya ta su bata ishe su ba su tado duka wannan in Ka'aba, sai zamanto suka tsaya a daidai nan, shi yasa zaka gani akwai wani dan hijir haka a bangaren Ka'aba guda, wannan ana ce mishi hijirar Isma'il. To wannan cikin Ka'aba ne, cikin Ka'aba ne wannan, asalin shi cikin Ka'aba yake, in ka shiga cikin shi ka shiga cikin Ka'aba, cikin asalin Ka'aba shi yasa da kaga mutane suna shiga suna yin nafila raka'a biyu kamar yanda mun gani a hadisin baya Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo Makka an bude mishi kaba ya shiga wato yayi nafila raka'a biyu wanda hadisin Abdullahi dan Umar ya kawo mana to amma nan kana iya shiga kenan kai wato nafila duk da malamai kuma sun yi sabani kai farilla ko baka yi farilla mun yi wannan misali kai farilla a ciki ko cikin kaaba ko baka yi ba ah dan me yasa ah ne dalili ne wasu malamai suka ce a kawai sai dai kai nafila amma wasu suka ce idan kai farilla ma babu dalilin da ya kore maka cewa baka yi farilla eh to sai dai ka ce ko damai yin da baka samu ba amma idan ka samu in kai shiga kai farilla malamai wasu malamai suka ce babu dalilin da zai kore ma wato sallarka to wallahi ta'ala a'la wa a'lam kenan wannan sune rukunai wato guda biyu da kuma wancan bangaren na wato rukunai wanda su ba a yi zo ba cewa ka shahe su ko kuma wani abu makamancin haka kenan shine wannan hadisin wato abin da ya kawo mana wato mustahabbancin shahwar wannan rukuni na rukunul yamani da kuma abin da ya shahe shi ma hajarul aswad wanda shi hajarul aswad wato ka shahe shi tare da abin da ya shahi sumbata shi kuma wato rukunul yamani wato shahwa ne ya zumanto wato ya tabbata sannan kuma a wannan hadisin zan mu gani ba shar'anta ma ba cewa kowane gimshiki na ka'aba sai ka je ka shahe shi kawai wannan guda biyun su ne shari'a ta tabbatar su ne shari'a ta zamanto ta shar'anta mana sannan kuma sun kasance su ne akan tushen gini na wato annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kenan sunna mutum ya tsaya game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zamanto ya yi wato ya tsaya akan wannan wannan hadisi shi ne malam ya kawo mana wato a ƙarshen wannan babi ƙarshen wannan babi kenan shine malam ya kawo mana wato wannan hadisi wanda kuma insha Allah yau zan mu shiga wato sabon wato abin da ya shahi babi alaikum salam na'am na'am tambaya ce mai amfani suran ka'aba misali wannan wanda ba a gine ba zaka ga ka danga shi ce kamar haka idan ka zo tsawafi har shi zaka gama ko ban da shi dole har da shi idan baka yi ba da shi baka iya yi ma ban da shi saboda dai ya can koha ce a riyanan ma da koha ai ana rihewa wani kyaure ne aka dan karami rihiya ake dole he da shi zaka gama sannan kuma da askarawa ba za su barka ba ya zamanto ka zo tsawafi ka wannan in wato abin da ya shahi daga cikin wannan kenan dole wannan suran nan wajen hijirar Isma'il dole sai ka gama da shi shine kenan kai wato tsawafi kai rakursi ne kake nema kai rakursin hanya ne yake nema kai tsawafin diga idan babu jama'a a tsawafi duka ɗan mintuna ne minti 20 ya ishe ka gama amma idan da jama'a yake wajen minti 40 ko awa guda kana tsawafi sai kai wajen awa guda kana tsawafi saboda idan da jama'a tahiyyan ma da zakai fa'in da zakai a hankali ce zakai kamar jan kawa ne zakai saboda cincirin din jama'a sannan kuma zakka ga baka kusa da Ka'aba kana nesa da Ka'aba misali a dauka nan masallaci a ce nan ce Ka'aba yanzu wanda yake gagda nan zai kewayo nan da wanda shi kuma yake bakin wancan shagon idan zai kewayo he ya biyo daga cikin can ya kewayo daga can ya shiga daga can ya shiga daga nan wanda yake can bayan shi kuma to ka gani haka ne distance shi yasa wata rana mun zo da wafi da wasu mun shigo hanya sai hanya ta kai su sama can saman etage wanda saman benin nan kankai da wafi ina ji kankai daya ma na kasa yayi da bakwai kawai ya gani fa ba zai iya ba sai isko ya biyo daga kasa saboda idan baka san ba hanya kawai in ka zo askara suna abinan saboda zama sai ka hawo wata hanya daban in ka dame dawo kanka ma to alhamdulillah amma idan ka san hanya kawai akwai hanya ta kasa da zaka bi ka shiga saha inda wato Ka'aba take na'am kenan gama zakai hadda wato suran na Ka'aba bayan yace babu tamattu baban da zai yi mana bayani game da abin da ya shahi tamattu'i idan aka ce tamattu'i menene at-tamattu? At-tamattu ay kitabul hajj. Ha? Na'am. Nau'i ne daga cikin nau'i'ika na abin da ya shafi aikin haji, wanda aikin haji wato nau'i guda uku ne. Akwai wanda ake ce ma at-tamattu, akwai wanda ake ce ma al-qiran, akwai wanda ake ce ma al-ifrad. To wannan zai mana bayani akan tamattu. Wannan dukkan su kuma dalilai sun tabbata da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya akan wato aikata wannan aiki. Idan aka ce tamattu'i, wani irin aiki ne na haji tamattu'i? Na'am. Wani iri ne na aikin haji tamattu'i? Na'am. Na'am. A ware yin haji kana ji sai ayi umara, haka ne? A ware yin haji sai ayi umara. Ha? Gaya akas. Aiwa, gaya akas. A ware yin umara sai ayi haji, haka haka. Arabi, kai umara kai tahalili sai kai wato haji kenan. Kuma zai zamanto ba sai wato ka sadar da su ba cewa a Zulhijja kai umara a cikin ashhurul hajj, a cikin watanni na haji. Watanni na haji wata nawa ne? Wata nawa?
Wata biyu kwana goma.
Wata biyu da kwana goma. Da wani wata? Da wani wata? Shawwal, Zulqa'ida, da kwana goma cikin wato Zulhijja. Yanzu misali kai ne ka tashi Shawwal, ka tahi cikin Shawwal, ka tahi Makka, kai umara sai ka zamna a Makka. To idan haji ta zo, baka ce ba ifradin haji ne, dai ja kai umara cikin asharul haji. Kenan hajjin ka tabana tamattu'i ce da kai, kenan shine ake cewa tamattu. Sai kuma na biyu shine wato abin da ya shafi al-qiran. Qiran shi kuma shine kai wato mine umara tare da haji, ba tare da kayi mi ba, ba tare da kayan ke su ba, kayi ta halili ba. Kai ne ka dauki labbaik Allahumma umratan wa hajja, ka ce zakai umara da haji. Da ka tashi ka tahi aka yi umara, baka zamanto ba kayi ta halili da ihramin ka kana ciki, har sai da lokacin haji yayi kuma ka zo ka ci gaba da haji. Kenan wannan shine ake ce ma al-qiran. Sai kuma nau'i na uku shine al-ifrad, shine kadaitawa. Shi kuma ka kadaita mi? Ka kadaita haji. Kenan kai haji ita kadai. To menene bambancin al-ifrad, al-qiran da kuma at-tamattu? Bambancin tamattu'i da kuma qirani. Na'am. Tamattu ana raba umara da haji. Haji qirani kuma ba a raba su. To kuma menene bambancin qirani da munfarid? Wanda zai yi ifradi da wanda zai yi qirani, menene bambancin su? Ami da me suke bayyana bambanta? Umara kamar ka kawo umara, ha? Na'am. Qirani, me bambancin al-qiran da al-ifrad? Al-qiran da al-ifrad menene bambancin su? Na'am. Ifrad. Qirani ma sai an taba haji ba wajen haji ba? Ko kai ma mas'alar ta wannan idan Ramadan ya gama da haji ya zai. Menene bambancin qirani da ifradi? Hadaya. Akwai mi? Akwai hadaya da kuma mi? Da mi?
kai hadaya kuma kai azumi sai fasaha now eh yushuwan can da yazo ai yayi tawaful qudum me kirani me ifradi da yazo ai yayi tawaful qudum ya je shi ma yayi aikata aikatan shigen nan umare ha eh yo menene bambancin su niyya da hadaya niyya da hadaya wannan abubuwa guda biyu sune suke saba ma bambanci tsakankanin mai kirani da wanda yake mai ifradi kaga me niyya shi mai ifradi zai yi niyyar shi ta ifradi shi mai kirani zai yi wato niyyar shi ta abin da ya shahi wato kirani sannan abu na biyu shine wanda yake kirani akan shi akwai hadaya saboda wato kamar yanda Allah subhanahu wataala ya hadi faman tamatta bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi wanda ta shahi wanda yake kirani da kuma wato mutumin da yake da tamattu'i to wannan zan yi magana wato malam zai kawo mana hadisin baban wannan akan abin da ya shahi tamattu'i akan abin da ya shahi wato shi tamattu'i malam yake cewa an abi jamra نصر بن عمرو الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي قاسم صلى الله عليه وسلم وتوانا حديثي لما لن يكاو منا دقى أبي جمرة يرد ألا تتبتا أقريش يكتي وسألت ابن عباس عن المتعة وتو ياتنبي عبد الله ابن عباس قمد أبن ديشاهي التمتع kinan yin aikin haji na tamattu'i wanda kuma malamai suke cewa sababin da ya mishi wannan tambaya shine daga cikin khalifofi Abu Bakar da Umar da Uthman sun kasance suna umartan mutane su yi ifradin wato haji suna umartar su yi idan za a yi aikin haji sai su ce musu kowa yayi ifradi wannan kuma ijtihadi ne da wajen su saboda mine saboda suna kaunar kada ya zamanto an tashi shekara ta zo an tashi gabaki daya an je mutane sun yi tamattu'i an yi kirani a ce mutane ba za su ringa ziyartar Ka'aba ba sai shekara amma yanzu idan aka zo aka yi ifradi kinan kaga za a samu wasu bayan wata daya biyu uku ko wata wannan su koma su ce za su yi umara sai suka kasance khulafa'ur rashidin sun kasance suke umurtan mutane da su kasance sun yi abin da ya shahi ifradi akan haji hai shi yasa wato Abdullahi dan Abbas shi yake ganin wajibi ne ma mutum in zai yi wannan yaje yayi tamattu'i wanda yana da wata magana wanda yake cewa yushiku an tanzila alaykum hijaratan minas sama'i yace aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa taquluna qala abubakar wa umar a wannan mas'ala yace wallahi ya kusanta ajehu muku wato duwatsu daga sama ina ce muku annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kaza kuna ce man abubakar yace kaza umar yace kaza to wannan ka duba saban annabi sallallahu alaihi wa sallam barantana yanzu wani ka ce mishi annabi yace ya ringa ce a gani na kaiwa ko kuma malam wane ya ce waye malam wane ana magana annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Abdullahi dan Abbas yayi tsanani akan wato wannan wato mas'ala shi ma ijtihadi daga wajen shi yana ganin wajibi ne akan wannan to shine nan Abi Jamra ya tambaye shi akan abin da ya shahi al-muta'a shine tamattu'i sai ya ce fa amarni biha sai ya umarce shi da kan wannan yayi hajjin shi wato tamattu'i sannan yace wa sa'altuhu anil hadi sannan na tambaye shi akan abin da ya shahi wato hadaya
game da shi wanda yayi tamattu'i wato zai yi hadaya inda Allah subhanahu wata'ala ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi yana idan kai tamattu'i kai ne kaje aikin haji la sai ma duka irin kasashen mu nan duk wanda yake zaka gani tamattu'i yake kai dauki umara idan kaje ka aje kai ta halili sannan kuma idan takwas ga wata yazo ka dauki wato haji to idan kai wannan to abin da yake kanka shine kai hadaya kai hadaya to hadayar nan ita ce ya tambaye shi akan wannan hadaya idan kuma baka samu ba hadaya sai kai mi ne ina magana azumin ta yawa sai kai azumi kenan idan baka samu ba hadaya sai kai azumi zaka yi azumi uku a Makka sannan bakwai wato idan ka dawo fasiyamu salasata ayyamin fil haji wa sab'atun idza raja'tum tilka asharatun kamila to sai abdullahi dan abbas yace mishi qala yace fiha jazurun wato game da abin da ya shahi wato hadaya kamar yace to menene za a yi hadaya da shi yace to fiha jazurun akwai abin da ya shahi raqumi akwai abin da ya shahi taguwa sawa'un mace ko namiji ta raqumi yace au bakaratun ko kuma abin da ya shahi saniya au shatun ko kuma abin da ya shahi kananan dabbobi au shirkun fi damin ko kuma ayi musharaka akan wato raqumi ko kuma akan wato saniya to wannan nau'i'ika na abin da ya shahi wato tago dabbobin da ake yin hadaya da su wanda mafificin su shine wato abin da ya shahi ka samu raqumi shine mafifici a wajen yin wato hadaya kinan bancin kai wato an yi da haji zaka yi hadaya ka samu raqumi kai wanda dalili ne wanda malamai suka yi kiyasi akan wato layyama idan zaka yi wato da raqumi suka ce tahi kai da saniya tahi kai da rago duk da wasu malamai suna ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da rago kinan shine afdar saboda Allah ba zai mishi ba ikhtiyarin abin da yake wato masala ce wanda wato ijtihadiyya ta malamai sannan afalala abin da zai biyo baya shine bakara ita ce saniya kinan kana iya kai hadaya da abin da ya shafi saniya dan baka samu ba kuma sai ka nemi kananan dabbobi su rago tumkiya awaki duka wato da dangin su kinan kana iya yin wannan da su kinan wannan guda uku a jinsin su sannan kuma na hudu shine ayi musharaka a cikin wato abin da ya shahi raqumi a raqumi ayi musharaka mutum bakwai su ga musu sai raqumi sai raqumi su yi hadaya da shi amma ba ayi musharaka a karamar dabba kada ka ce an ce ana gamuwa ka ce zakko ka muku bakwai ku sai dan akuya ku yi layya a sai raqumi ko saniya me bi mata ita ce wato saniya ita ma ana iya wato musharaka akan wannan kinan shine yace wa sa'altuhu anil hadi na tambaye shi akan wato abin da ya shahi hadaya fa qala sai yace fiha jazurun akwai abin da ya shahi raqumi au bakaratun ko saniya au shatun ko karamar dabba au shirkun fi damin ko kuma ayi musharaka wato tarayya a cikin wato yankan abu guda yace qala sai yace wa kana nasun karihuha wato wasu daga cikin mutane sun kasance suna wato kyamar wato tamattu'i wanda kuma akwai wata da'awa ta abin da ya shafi jahiliya larabawa a jahiliya suna ganin cewa mutum ya tashi a cikin watanni na haji yayi umara a wannan watannin to wannan babban fajirci ne wato su a wajen su yasa musulunci da yazo sai ya karya wannan da'awai ai zan maga annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo kamar hadisi na gaba idan muka zo zan mu yi bayanin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi harama da aka yi harama mutane wasu suka yi harama ta umara wasu suka yi harama ta haji wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi harama ta umara da haji da aka zo annabi yake cewa dukan mutumin da ya bai ba sukuyil hadi bai janyo ba wato dabbobin shi ya zo da su wato Makka wanda zai yi hadaya annabi yace to yayi ta halili ya sabke wannan umara in ya so lokacin haji yayi kuma sai ya dauki ta halili da haji an gane wato annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan wata sunna ce mahjura ba a ganin ta yanzu dai ba da yawa mutane ba su yin ta yana daga cikin sunna mahjura wanda malamai suka ambata cewa idan zaka tahi haji ka tayi da hadayarka to yanzu matsalar jirgi haka ganka da rago zaka shiga jirgi ai kuma matsala ne wannan ko a ce wannan wasai a hankali to amma idan Allah ya yassara maka kuma jirgin special ne naka kaga sai ka tayi da naka to annabi daga Madina da zai zo maka ya zo da hadayar shi sai ne ya zo da dabba taguwa raqumi sai ne ya zo 63 daga Zulhudaifa Aliyu da Allah ta tabbata gare shi ya zo mishi da 37 daga Yaman annabi raqumi 100 ya yanka a hadaya a hajjin shi raqumi 100 sai da ya yanka 63 da hannun shi adadin shekarun da yayi da ya yanka su da hannun shi soran yace Aliyu ya yanka to ka ja wannan wata sunna ce to annabi da yace wanda bai zo ba da wanda zai yi hadaya yana iya ya aje wato wannan umarai ya maida ta tamattu'i kaga annabi dan ya mimi dan a karya wannan da'awa ta jahiliya cewa ayoyin umara a cikin ashhurul hajj wani abu ne daga cikin wato fajirci ko kuma wato abu ne wanda suka karhanta shi suke kyamai shi kenan shine yace wa kana nasu karuha mutane sun wato kyamaci wato yin abin da ya shahi wato a tamattu' fil hajj yin tamattu'i wato a abin da ya shahi hajj qala sai yake cewa fa nimtu sai yayi barci kenan waye yake cewa yayi barci abi jamra kenan yace fa nimtu sai yayi barci abi jamra tabi'i fa nimtu yace sai nayi barci fara'aitu fil manami sai naga a cikin maholiki wato cikin barcin nan ka annan insanan yunali kai ka ce ga wani mutum yana shi muni shela yana daga murya yana ce muni hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbalatun wato hajji karbabba a wajen Allah subhanahu wataala wanda ta dace ma shari'a sannan kuma wa mut'atun kuma wannan mut'a da kai tamattu'i da kai wato mutaqabbala wato karbabba ce a wajen Allah subhanahu wataala idan kaga wannan an ru'ya manamiya yin mahaliki anan akwai tambihi game da abin da ya shafi mahaliki babban tambihi shine ka rike ka'ida a cikin mahaliki a mahaliki ba masdari bane na tashri'i ba masdari bane na cewa naga abu a mahaliki kuma a ce ayi aiki da shi a addini an gane ko shi yasa aina Abdullahi dan Abbas da yazo ya gayi mishi yake cewa fa ataitu ibn Abbas sai nazo wajen Abdullahi dan Abbas fa haddastuhu na bashi labari fa qala sai jimi Allahu akbar ji Allahu akbar ya girmama Allah yace sunnatu abi qasim yace sunnar baban qasim sallallahu alaihi wasallam ai bai ce ba a wannan azo ayi kaza da shi a sunnatu abi qasim ai yanzu ba ka zo ba ka ce mana kai mahaliki an yi kaza kaza ko kuma aiki kaza da kai na addini ko kuma ka girkiro abu kaza kana yi kace kai mahaliki wani ne yazo ya ga imama mahaliki ko annabi ya ga imama kuma shikenan mu dauka mai a wannan an huce lokacin shi mahaliki idan mutun yayi arruya wanda kai misali kai mahaliki abu wanda daman kana tabbacin misali kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kana aikata wani abu wanda yake kan karantarwar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu kai mahaliki abin wannan Allah ya karfafa ma shi a cikin mahaliki ka gane shi to wannan sai ka gode wa Allah da ya tabbatar da kai akan wannan abu amma ba kai mahaliki ba ka zo da wani abu cewa fa ka zo da sabon abu yanzu annabi ya ce maka kaza ka zo ka gayi ma jama'a kaza ne ka zo ka kira jama'a ma ka ringa ba su wannan abu kaza daga ka fara wannan daman neman kudin ka fara ko kuma wata cuwatuwa ce kake so ka nima wato al'umma wato ya zamanto kana kiran su akan wata da'awa daban kinan mahaliki ana samun mahaliki wanda zai ma gamda katan da yawa zaka gani ba ma mahaliki ba zaka gani wata ran irin ka dan kwanta kai kin zaka ga wata ka dora wata etafa an zo an yi abu kaza da kai kaza da kaza kuma ka zo kaga abin ya tabbata da yawa kana samun wannan a rayuwarka zaka ko kuma ka ga wani abu ka gane shi ka kasa fasarta shi kai ta tunanin menene wai wannan abu ka ganka a wani waje wanda baka tatsa tunanin ma zaka ganka a wannan wajen sai kai tsaye kawai abin ya faru ka gani kace to ni ashe daman na gani irin wannan abubuwan to wannan abin yana faruwa ga kowa dan kai ya faru ka kai ga sai ka zo ka dar marawani kuma ka ce wa kai yanzu ka zamanto wani sufi kenan ayi sai abinda wannan ka wannan Allah subhanahu wataala ya kare kenan dole sai an yi taka tsantsan akan abinda ya shahi shi wato maholiki shi maholiki abu ne wanda bushara ana samun bushara da kuma mi da kuma tsoratarwa da gargadi ana samun amma bushara cikin maholiki amma bushara cikin maholiki kuma ana samu amma gargadi cikin maholiki kai ne misali kana aikata wani abu sai kai maholiki fa ga kana fa kai da ja fa an ta yi alkiyama kuma aikin sabo ne kake sai ka ganka wa da ja fa an ce saboda kaza da kaza da kake aikatawa fa ga ka can da ja kai layi ka san kai wasu mutumin su sai ana rabu ku mu yace to ka gani ai akwai matsala sai ka zabura ka tashi ka ware kiyamul layli ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma amma maholiki bushara ce masha Allah wane kana neman examen kawo kai ayi maholiki ka gani kawo gashi nan da za a mu dole da ta kawo kai ihu cikin maholiki ka ma mutane ihu wato wani in yayi ihu ma yayi a zahiri sai an tashi a daddaba shi lahiya yace a shi bai yi ba komi yana maulikin shi kata da shi kuma ya muku ihu saboda ko kuma yayi kabbara Allahu akbar ko kuma amma kai bushara cewa wa masha Allah zaka samu karuwa ko wani abu makamancin haka to wannan duka yana daga cikin wato abin da ya shahi wato bushara ta maholiki wanda ba yana zauwa bane dan ya mata takririn wani hukunci ba ko ka kawo wani sabon hukunci kenan nan akwai tambihi akan wannan shi yasa kenan da ya gani Abdullahi dan Abbas sai ya ce mi Allahu akbar ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala yace sunnata abi qasim ai wannan sunna ce tabbatatta tuntuni daman sunna ce ta baban al-qasim annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan a gurguje wannan hadisi malam ya karantar da mu wato nau'i na nusuki guda shine wato at-tamattu wanda ake ce ma tamattu'i kazo kai ihlali da haji kazo zaka tai haji kai da baika allahumma umra idan ka je ka sabke haji sannan kuma lokacin ka sabke umara kuma lokacin haji sai zaman to ka karbi wato abin da ya shahi wato haji insha Allah kenan nan za mu dakata hadisi na gaba in Allah ya rasati na gaba kenan wato mun tashi akan wato siffar aikin haji siffar wato abin da ya shahi aikin haji riwaya ta Abdullahi dan Umar yarda Allah tabbata gare shi da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.